أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بير وطن Rabiul Awwal shekara ta 1447 Hijriya wanda ya dace da 29 da watan 8 shekara ta 2025 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka al-Jami'us Sahih na Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 195 na 195 insha Allah muna cikin kitabul Jana'is kan muhara wannan bahasin da muke karantawa raddul imam al-bukhari ala ba'd al-ara wal mazahib min khilal tarajim al-abwa fi kitabi al-jami' as-sahih dirasa ta dabiqiya ala ba'd tarajim al-mukhtara to zan mu karanto al-mawdhi' ar-rabi a cikin sharadi al-imam al-bukhari da yake akan wasu ra'ayiyyuka a cikin abun nan a cikin sahih al-bukhari a wajen kullu babi al-mawdu' ar-rabi guri na hudu saboda gurare ne kawai na zazzaba ba dirasa bace wanda za a littafin gaba daya dake kawai gurare ne wanda zan muka dauka kawai ayi misali da su dirasa na muzijiya qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala safha ta 11 al-imam al-bukhari a darasin 195 ba 195 الإمام البخاري كتب رحمه الله تعالى باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين باب عندي بيان النبي عليه الصلاة والسلام باب أبن ديبري سي أبن دي كان بانغو التاهي دي بانغو مصحف شين بين الدفتين معنى قرآني معنى زي كاو حجوجي دي سكي نونا تيو أني نيساني وانا دن أتشان سكي نيساني وجان حديثي ندبو بيرد قوم شاترا an yi nisa ya kulla babi akan wanda suke magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba abin da ya shahi mushaf abin da ya shahi qur'ani sai wannan abin da muke yake tare da mu shine qur'ani mushaf kenan raddi ne yake so yi ga ƴan shi'a da suka tahi akan cewa kamar yadda zan mu gani suka tahi akan cewa qur'anin nan ba dukan shi bane da dama ya tozarta da dama su abubakar su umar sun ha'inci sun boye wasu ayoyin wanda ba su gyara su awrad al-imam al-bukhari fi aqdi li hadhihi at-tarjuma ar-raddu arad al-imam al-bukhari kai fi aqdi li hadhihi at-tarjuma abinda bukhari yake ni dai kulla wannan tarjuma ar-raddu ala man za'ama anna kaseeran min al-qur'an zahaba dan yayi raddi ga wanda suka tahi akan cewa yawa daga cikin qur'ani babu shi ya tahi ya bace wannan da muke rike kawai wani dan kadan ne wanda sahabbai suka bari sauran duk sun badda shi minhum shi'a daga cikin su akwai shi'a fi da'awahum cikin da'awasu anna sahaba kad akhfa kaseeran min al-qur'an cewa sahabbai sun boye diyawa daga cikin al-qur'ani ma ya takallamu hawla fada'il ali suka ce diyawa wasu ayoyi da suke bayani akan farala ali duk sahabbai sun shahe su abubakar su umar dan adawa suna da ayoyi suka ce diyawa wanda sun nassanta kirara kan cewa ali shine halifa sahabbai sun shahe su saboda siyasa su da sauransu wasu ayoyin kuma da bayanin faralashi da bayanin abun gakin shi zai kasance inda za a biya tasu qur'anin cike yake da ambaton aliyu cike yake da ambatocin aliyu da faralashi da kazakin shi duka a cikin alqur'anin duk sahabbai gaba ɗaya sun hada kai sun shahe shi ne suka bar wannan wance wanda ran su bai musu ba suka wajen hada mushaf قال الامام ابن بطال رحمه الله تعالى الامام ابن بطال الله مش رحمه yake cewa hazan al-baban yuruddan qaul man za'ama yace wannan babe guda biyu dan akwai wani da ya gabace shi suna raddi ga wanda ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ausa ila ahadin annabi yayi wasiya zuwa ga wani wa anna ali ibn abi talib al-wasi kuma cewa ali ibn abi talib shine wasiyin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya mushi wasiya ma ali wasiya cewa inna mutu kai ne halifa kyarara kai fada وكذلك قال علي بن ابي طالب هكا علي بن ابي طالب يفدا da aka tambaye shi yace ma indana illa kitabullah fi amma fi hadhihi sahifa an tambaye shi kyarara annabi shin abu aliyin kanshi shin annabi alayhi salatu wassalam ya bara muku wani abu yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar mana wani abu ba in banda wannan qur'anin daga shi sai kuma abin da ke cikin wannan sahifa wannan takarda sahifa ce wadda take a takarda takobin shi a rataye a cikin ta akwai abin da shahidiya da kwanso da bayi da cewa ba a kashe mummuni da kahuri yace banda qur'ani da wannan abun bai bar mana komai a rubuce ba to su ko sun tafi kan cewa ali to ga wanda aka ma wasiyya inda akwai kenan shi ma ya boye dan dai kuma su wannan duka ba su sa dauke shi hujja ba suna ganin ahlus sunna suka kirkiri bukharin ma da muslim inda komai dan sa ran su ma wa naqala anhu al-imam ibn al-mulaqin fi at-tawdih haka ibn al-mulaqin ya naqalto magana ibn battal cikin at-tawdih al-hafiz ibn hajar yake cewa Allah mashi rahama wa hadhihi tarjama li radd ala man za'ama anna kaseeran min al-qur'an zahaba li zahabi hamlatihi wannan baban da bukhari ya kulla dan yayi raddi ne ga rayawa wasu da dama da suka tai kan cewa qur'ani ya tahi da mahardatan shi duk babu sun bace wa huwa shay'un ikhtalaqatuhu ar-rawafi yace wani abu ne wanda ƴan shi'a suka kirkiri wannan ra'ayin li tasihi da awahu dan su gyara da awasu anna tansisa ala imamatu ali cewa ala an kan cewa an nasanta kyarar kan cewa ali shine imami wastahiqaqihi al-khilafa inda mautin nabi sa kuma cewa ya cancanci halifanci wajen rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kana sabitan fil qur'ani a tabbace yake kyarar aya ta zo cewa in annabi ya rasu ali ne halifa akwai ayoyi kyarar wanda suka faɗi haka a wajen ƴan shi'a kawai ahlus sunna su abubakar su umar taushe shi ne suka yi dan siyasa fil qur'ani anna sahaba katamu cewa sahabbai duk sun boye wannan abun yace wahiya da'awa ba dalalan da'awa ce ta ƙarya li'annahum lam yaktumu misal anta indi bi manzilati harun bin musa bu su boye ba hadisin da yake ce ma aliyu anta minni bi manzilati harun min musa kai a wajena aliyu kaman matsayin annabi harun ne a wajen annabi musa wannan hadisin sahabbai suka rawaito shi wanda suka rawaito wannan paralak kuma za su boye halifanci inda a ce an yi shi ƙarya ce kawai dama ba a yi ba yace wa ghayr hamina zawahir daga cikin abubuwa na zahir lati kade ta masaku biha man yadda imamatu wanda masu da'awa shi da ita suke ruko kamalam yaktumu ma yu'aridu zalika kamar yadda ba su boye abin da ya ci karo da wannan ba ko yake bance su da wata farala ko ya kayyade mudlakin shi yace musannaf al-imam al-bukhari Allah mashi rahama Allah ji kanshi yace ya bi da sannu cikin ruwan sanhi yayi raddi ga ƴan shi'a ga abin da manya-manyan limamman su suka huddo suke cewa Ali shine imami kyarara kuma imamatihi shine Muhammad ibn al-Hanafiya wa huwa ibn Ashi kuma dan Ali ibn Abi Talib ne walau kana hunaka shay'un ma yata'allaqu bi abihi shi kanshi Bukhari abin da yake ne duk abin da zai kawo al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama da cikin kaifin basira da hankali yake kawo shi kaga a nan gurin cikin sanadin hadisin duk da bamu kawo shi ba sanadin hadisin da Bukhari ya kawo sai ya kawo shi akwai hadan aliyin a ciki inda akwai cewa nassi ne kyarara dan shi bai boye ba akan cewa baban shi ne halifa cewa annabi bai bar komai ba banda wannan qur'anin da yake wajen mu shine annabi ya bari to su da suke rai cewa akwai wani abu ya za a yi an boye shi kuma dan shi ma ba dan fartin shi bane in siyasa ce ma dan shi ma aliyin ya zamana da shi aka gama aka boye to wannan sanadin da ke nuna haka cikin shi akwai Ali ibn Abi Talib sai wannan kamar yadda Bukhari yana da wannan hikima wanda abin ya shahe shi sai huddo hadisin ta hanyar shi akwai aya can gurin cikin tafsiri can cikin qira'a da wanda shahe ayoyin Qur'ani akwai wanda suke tahiya kan cewa al-mu'awwizatayn laysa tamina al-Qur'an falaki da nasu bisa cikin Qur'ani kaga Asim ibn Abi Najud al-Kufi a ilimin hadisi saduq ne bai kai martabar da Bukhari zai hujja da shi ba amma a can wancan baban sai huddo hadisin da ke nuna cewa falaki da nasi suna daga cikin Qur'ani me yasa saboda takhassusin shi ne Asim sune shugabannin Qur'ani kenan abin da ya shahi Qur'ani duk da yana da rauni amma abin da ya shahi Qur'ani ba zaka same shi da kuskure ba anan ko hadisan da zaka shahi faralar Qur'ani wannan ko baka same shi da wasa ba za a iya amso shi da gare su nan matsayin sika yake saboda bangaren shi ne yafi kowa har da ce shi to shine nan gurin yayi yahudo Muhammad ibn al-Hanafiya shi ko dan Ali ibn Abi Talib ne da a ce akwai wani abu da ya shahi baban shi to da shi hai cancanta a ce ya nuna ma mutane hakanan Abbas shi ma ammi ne dan ammin Aliyu ne kuma yafi kowa da zumta shi kuma yafi kowa sanin halin shi akwai shi cikin sanadin nan da yake cewa ba a bar komai ba sai wannan Qur'ani to ka gani da ammin shi da dan shi duk suna cikin sanadin da aka ce ba a bar komai ba sai wannan Qur'ani to kuma ya za a yi a ce duka makusantan shi su boye abubuwan da suka shahe shi haka ga maganar al-Imam Badruddin al-Ainishi yake cewa sai tarjuma Bukhari ya kulla wannan baban dan yayi raddi ga ƴan Shi'a da suke da awacewa Qur'ani ya ba dukan shi bane an yi zalunci ciki al-Imam al-Qasdalani shi ma haka ya bi su akan cewa walam tahim shay'un hamalatuhu walam yaktumu ba yace babu wani abin da ya bace cikin Qur'anin nan kuma babu wani dan saboda cewa wanda suka hardace shi sun bace a wajen hada mushafin san rai ne irin na yadda ƴan siyasa suke hada constitution su haka suka dauki jam'ul qur'an akwai wani malami da ya littafin da kwanakin na karanta shi jam'ul qur'an inda shi'a hada qur'ani a wajen shi'a su duka wannan na su abubakar da su umar na zamanin abubakar da na zamanin usman da aka yi da har aka zo aka tattara mushaf din duka ya zama dai kawai sun dauka kamar constitution san ran su ne suka tawo kowa kawai ka ra'ayin shi ce kai ni ma ga ra'ayina wannan ita ma a sa a matsayin aya a haka wasu suke ma kallon qur'ani wannan qur'anin da yake hannun mu suna kallon kamar yadda ake hada constitution haka sahabbai suka hada shi ra'ayin su ne wanda kuma Allah ya sabko suka gabe musu ba duk sun janye akwai ayoyi kadan wanda suna ganin cewa ai lalle qur'ani ne amma diyawan shi babu shi galibin shi mafi aglabin shi sahabbai sun sarayar da shi saboda ya saba da maslahar su ya zan mu ci gaba da karatun to kaga nan gurin al-Imam al-Bukhari inda ace wani daga cikin mu ne ko wani wanda ba hikima ne ko wani marubuci ne cha zai babu raddu ala shi'a fi za'amihim ala kaza kaza raddi akan ƴan shi'a da suke cewa kaza kaza a kawai sai bayanin cewa bayanin malaman da suka ce annabi bai bar komai ba sai wannan qur'anin babu wani abin da aka saraye sai kawo hadisin da ke nuna haka nan ki a satin da ya wuce muna tsakiyar babe ne kamar yadda ba mu son tsaya tsakiyar babe in ba ta kama dole ba to yana da tsawo dole muka tsaya a cikin shi baban da ya kumshi hadisai wajen da nawa ne ina ga suna da dama muka karanto su duka babun iza aslama sabiyu ne ko na 79 ne ko babe na 79 ne babun iza aslama sabiyu fa mata halu sallallahu alaihi baban da ke bayanin idan yaro ya musulunta yan mutu shin za a yi mishi sallah ya aza da sigar tambaya kuma yace hal yuradu ala sabilil islam shin za a bujuro musulunci ga yaro to hadisai da dama ya kawo a ciki duka mun karanta su to yanzu zan mu ci gaba da mun kawo sharhin wasu daga ciki muna cikin ci gaba da sharhin al imam al bukhari a cikin hadisan da ya kawo da muka zano kin ya ce akwai hadisin haddasana abul yaman akhbarana shu'aib qalibun shihab yusalla ala kullu mawlidin mutawaffa in kana li gayya ana yin abun nan sallah ga kowane yaro da aka aiho wanda ya rasu wa in kana li gayyatin koda dan zinani min ajli annahu wulida ala fitrati alislam dan saboda ya kasance an aihe shi akan fitrata musulunci kuma yace wala yusalla ala man yalla min sahil sarihan wannan wa in kana li gayyatin ma'ana wa in kana waladu zina koda ya kasance dan zinani yake cewa sai kawo hadisin da ke cewa ma min mauludin har zuwa karshe mun ga dai hadisin illa wiladu ala al-fitra yace hadisin wannan munqadi ne hadisin da aka kawo cikin dole sai mun koma gare shi ma min mauludin in hadisi na nawa ne yawa gashi nan haddasana abul yaman na 1358 inda yake cewa haddasana abul yaman akhbarana shu'aib qalibun shabi sallallahu ala kulli mawludin mutawaffa in kan haye kawo hadisi dai ma min mawludin illa wiladu ala al-fitra to yace wannan hadisin idan muka nura akwai saraya a cikin shi saboda zuhuri bai ji hadisi daga abu huraira ba ko dai ko bai magamu da shi ba zuhuri malamin al-imam malik muhammad ibn shahab az-zuhri rahimahullah bai taba gamuwa da abu huraira ba bai magamu da shi ba kuma bai da riwaya daga gare shi kenan akwai inqida'i war bukhari lam yazkuru lil-ihtijaj shi yasa bukhari bai ambace shi ba dan yayi hujja da shi wa inna ma zakara az-zuhri musnadan bi ulu ya ambaci zuhuri ne dan saboda in an kawo shi ta hanyar zuhuri yana da ulu yana da tsawo yana da sanadin wannan ne aliyyar sanadin wa itimaduhu ala sanadi hisani an az-zuhri abinda ya dogara sanadin shi na biyu wanda aka rawaito daga Zuhuri shi kanshi nassin hadisin a sanadin shi na biyu idan muka nura kuma ai a gaban mu yace haddathana abdan akhbarna abdullah akhbarna yunus an az-zuhri akhbarani abu salama ibn abdurrahman anna aba hurayra ta qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma da nassin hadisin da yace ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra menene hikimar wannan sanadin na farko da aka karanta ma min mauludin na sama da shi ya kawo shi akwai inqida'i daga zuhuri daga abi hurayra mun lura da kyau ai mun lura daga zuhuri ne yace abu hurayra yace to zuhuri bai gamu da abu hurayra ba sai zamana munqadi ne to tunda munqadi ne buƙatar da ta sa bukhari ya kawo shi dan saboda aliyyar sanadi yana da uluwin sanadi to tunda an kawo shi ga wannan matsal kuma ga uluwi aka kawo shi to amma bari a kawo kuma wanda yake lahiyayyen bai da matsala komai bai da inqida'i sai dai kuma akwai doguwa hanya sai ya kawo shi annabi ya maimaita shi kenan ka ga nan gurin wanda ya san menene sani'in bukhari baka ce menene kuma an maimaita hadisi daya a guri daya hadisi daya ne kuma aka kawo shi kuma aka ƙara kawo shi a guri daya to wannan shine nuktar da ta sa al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo shi a bayan shi a farko bai kawo shi dan ya dogara da shi ba dan saboda neman ulu sanad annabi kuma ya nuna maka cewa wancan inqida'in da ka gani na cikin na sanadin da ya gabata bayyana illa bai illantar da hadisin nan akwai hanyar da ya inganta ki akwai hanyar da bata da inqida'i kenan a tabiin sai ya kawo shi duk da nazili ne amma yana da sanadi lahiyayye na biyin sanadi ne lahiyayye sai dai kuma dogo hanya ce ma'ana mazajen da yawa ne haddathana fulan suna da dan tsawo gamai da nasam haka ya ambaci auladul mushrikin cikin suratul rum cikin tafsir qala abu umar ibnu abdul bar yake cewa ruwiya min wujuhin sihahin sabitatin shi wannan hadisin an rawaito shi ta hanyoyi lahiyayyu tabbatattu ta hanya abi hurayra da wani shi fadai ibnu shahab yake cewa wa in kana li gayyatin yace yuridu lizina yana nin ko dan zinan ko mace ta yi lalata ta yi zina ta ahijin jiri kuma yan mutu ba an ce ba a wannan da ma bai da ubawa zai mishi sallah za a yi mishi sallah yace huwa qaulu jami'ul fuqaha magana ce ta dukkan malaman fiqhu illa qatada sai qatada famfara da shi yayi kadai ta yace la yusalla alayhi ba a sallah ga dan da ya zama na bai da uba shi haka ya faɗa Allah mushi rahama a cikin istizkar haka ibnu abdul bar ya faɗa na gaba yace yadda i abuwahul islam aw abuhu khasa magana malik ce da wani shi cewa iza aslama abuhu tabi'ahu idan baban shi ya musulunta zai bi uba nan kuma da yace iza tahalla sarihan yana nin asiyahu wal buka yaro ya huto yana kuka da ƙara kawai yana nuna in yan mutu to za a yi mishi sallah yace dan hadisin ibnu abbas marfu yace iza tahalla siqidu sulliya alaihi wa wurisa idan yaro ya fado jinjiri ya fado in yayi ƙara alamun rai dai sun tabbata to zai a yi mishi sallar gawa kuma zai ci gado za a ci gadan shi yayin mutu ai rawahu tirmizi ya rawato shi ta hadisin jabir kuma yace mau sahihiyan magana dai mauqufi ne wa naqala ibnu al-munzir al-ijma' ala wujubi salati ala sikin ibnu al-munzir ya kawo ijma'in malamai cewa ba wanda ya huta wajibi ne a yi sallah ga bari idan ya mutu haka aka hikayto daga sa'id ibn jubair yace la yusalla alaihi malam yabluk shi kuma cewa ba za a miya yaro sallah ba matukar bai balaga ba shi sa'id ibn jubair kamar yadda ya rawaito ibn abi shayba hikayto shi a wajen shi cewa yaro matukar bai kai balaga ba in yan mutu ba za a mishi sallah ba ibn hazam yake cewa mun rawaito sosai daga suwaid ibn gafala hakan kin cewa ba a mishi sallah a wajen malikiya la yusalla alaihi ba a mishi sallah ma lam tu ulam hayatu matakar ba a san rayuwar shi ba badan fisalihi bi sura bayan ya mutu bayan ya rabo daga cikin uwak in ba a samu su alamun da suke nuna cewa rayayye ya fito da rai ba a malikiya ba za a mishi sallah ba kuma wannan ana ganewa ta hanyar in ma ya fito da kuka wa fil qas ko yayi atisha wal harakatul kasira da motsi mai yawa wa ridaul yasir ko har ya kama nono kaulani al-malikiyya sun yi magana bi kan su malaman malikiyya kan cewa da menene za a yi amfani wajen gane alama yace wa amma rada amma shi shan nono wannan tabbas ne cewa yana rayi wal hayatul ma'luma kuma cewa har ya dan yi dogon lokaci an rawaito daga Lais da Ibn Wahab da Abu Hanifa da Shafi'i cewa al harakatu war rada da dan motsi da shan nono da zai yi da atishawa istihlal su ake lissahin cewa yayi ƙara wasu daga cikin malikiya suka ce albaulu wal hadasu hayat in aka ga yayi bawali ko yayi bayan gari to ko alama ce cewa ya fito da rai a cikin sharhi lida yace izasta halal maulud in yan yaro yayi kara sun me kawu za a sa mushi suna wa gusila a mushi wanka wa sulli alai bayan ka za a yi ba matukar ya fito da rai to ka akwai binnewa ma a yin shi ko ya mutu yace to wannan sunan shi wani da dan yi so akai abin ne bai an kai shi ba hakanan abin ne saboda kiyama ai tashi zai a kira shi da sunan shi wa kaza in ba a mishi suna ba zai tashi da mi za a kira shi eh shiga cikin yan lissida tantabe da suna a lahira yace wa kaza izata halla summa mata li hini yace hakanan idan yayi kara kuma ya mutu a lokacin fa in lam yastahil idan bai yi kara ba ba a mishi wanka kuma ba zai gada ba za a gaje shi ba za a mishi suna ba kenan wannan a wajen al-imam tahawi kace al-janinu lamma yutigsalu yaro dan jinjiri karami za a mishi wanka yace bai kawo sabani ko daya ba matukar an aiho shi muhammad yake cewa fiskirin istabana khalquhu cikin barin da ya tabbata cewa halitta shi ta kammala za a mishi wanka za a sa mishi likafani a sa tarare sallah ce ba za a mishi ba al-imam al-abdari yake cewa idza kana lahu duna 24 idan bai kai wata hudu ba za a mishi sallah ba babu sabanin kowa wannan ya ani bil ijma' ina ni ijma'in malami saboda ba abu sarai ba amma wannan ba tsoka ba sallah wa in kana lahu 14 idan kuma wata hudu yake da bai yi motsi ba shi ma ba za a mishi sallah ba yan jumhurin malamai ahmad da daud suka ce za a yi mishi sallah ibnu battal yake cewa jumhurin malamai sun hada akan cewa ba za a mishi sallah ba sai yayi kara ita ce maganar malik da malaman kufa da auza'i da shafi'i yace wa huwa sawab ita ce magana daidai yace saboda wanda bai yi kara ba ba a san ba cewa yana da rayuwa ko bayyana ba za a ce ba an aihe shi akan fitra fitrar ta mi wanda ya zo duniyar ba rai wuce a wuce ya zo wa inna ma sanna shar'u abin da yasa mai shari'a ya sannanta amma ayi sallah ga wanda ya mutu aka samu tabbacin ya zo da rayuwa ba wanda bai da rayuwa ba a ce a mishi sallah wannan ita ce magana mafi inganci ibnu abdul bar nan gurin yake ce Allahu a'lamu bima kanu amilina Allah shine mafi sani da abinda suka kasance suna aikatawa ibnu abdul bar yake cewa malamai sun yi sabani cikin ma'anar hadisin suka ce laysa aman hadisin nan ba an bane ma'anar shi cewa kullu mauludun alal fitra kowanne wanda aka haifa an haife shi akan fitra wa kana lahu abwana ala ghairil islam hawadahu in yana da uwaye wanda ba musulmi ba su mai da shi ba mai yahudi ko mai nasari suka ce wannan ba ana nihin ba cewa dukkan wanda aka haifa daga cikin ƴaƴan annabi adam dukkan su gaba ɗaya ko uwayensu kahurai ne a bisa kan fitra suke ba wannan haka ake nihi ba haka ne yace idan ba a aihe shi ba wa lam yulad alaiha ba a aihe shi akan musulunci ba wa kana abwahu mu'minin uwayensu suka zama mummune ne to za a yi hukunci tun yana karami in uwayensu mummune ne wannan hukuncin zai ba akan cewa shi ma musulmi ne in sun kasance yahudawa ne to shi ba yahude ne zai gaje shi su gaje shi in ya mutu saboda in kace am ne ko haddiyan yahuda da diyan nasaru kace yuladu ala alfitra a matsayin musulmai ne aka aiho su kenan ba gado tsakanin su da uwayensu in sun mutu suna kanana wanda ko ba haka bane yace haka in sun kasance nasaru ne ko majusawa ne har sai ya bakin shi ya fara magana yayi hankali ya kai balaga to nan sai zamana yana da hukunci na hukuncin ma'aihon shi wanda suke da wannan magana suka yi hujja da akan cewa da hadisin Ubay ibn Ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah gulamul ladzi qatala wal hidr tubi'a dabahu Allah yawma tubi'a kafira hujjar su suka ce ga yaron can da hadir ya kashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace cewa ya ra'a aihe ra'a halice shi ma a kaga halitta shi ma an kaga halitta shi a matsayin kafuri to kuma ina magana ma min mauludin illa yuladu ala alfitra kenan ba am bane ga wani can an aihe shi a matsayin kafuri tun aihe shi ma an aihe shi a matsayin kafuri hadisin da muslim ya rawaito da hadisin da yake rawaitowa daga ake rawaito daga abi sa'id marfu'in hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bani adam khuliqu tabaqat ku saurara ɗan adam an halice su hawa mataki mataki yace daga cikin su akwai wanda ake aihuwa man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'mina akwai wanda ake aihuwa shi a mummuni ya rayi mummuni ya mutu mummuni Allah ya sa mu cikin su yace wa minhum man yuladu kafiran cikin su akwai wanda ake aihuwa kafiri to kaga ina magana da za a ce ma min mauludin illa wuridu ala alfitra ba duka ba gaba daya ba diyan kahurai a kahuransu ake aihuwa su har sai sun yi wayo ya har zuwa karshen abin da abin ne ya kawo kisman ruba'iya da wancan hadisin ya ambata ففيه وفي حديث غلام اتكين شده حديث يارن كان ده حضر يكشي yana nuni akan cewa kullu mauludin laysa alal umum ba am bane wa annal ma'ana fihi anna kullu mauludin yuladu alal fitra wa abwahu yahudiyana aw nasariyan fa inna ma yuhawidanihi ko wani yaro ana aihuwar shi akan fitra kuma duba da hukuncin ma'ayyan shi an kalli hukuncin ma'ayyan shi in nasaruni qalu law saha hadha da a ce wannan ya inganta akoku kuma suka ce kullu bani adam yuladu alal fitra duk ɗan adam gaba ɗaya ana aihuwar sa akan fitra to yace wannan yana da rauni da yace yana da inganci da ya dauke jahiliya li anna al-khuzuz ja'izun fi qawli kullu tudamir kullu shay'in har zuwa ƙarshe kullu kin ba akan babanta ba kullu bani adam yuladu ala al-fitra wanda suke kan fitran na bangaren uwayen su amma wancan ga umumin cikin can ba amma bane ba dan saboda yace kullu ma tana zawwa da amma kuma tafsis ya shiga cikin ta tudamir kullu shay'in iskan nan ta abun nan tana ta kahorancin Allah madaukin sarki yake cewa tana durmiyar da dukkan komai kaga bata rushe sama da ƙasa ba bata rushe abubuwa da dama ba yace fatahana alaihim abwaabu kulli shay'in muka bude musu kohohin komai amma yace lam yiftah lahum abwaabur rahama ba abuda musu kohohin rahama ba kenan ba kulli shay'in ba ake ni kenan yana so ya bayyana maka cewa kullu mauludin yuladu alal fitra kakka dauke ta kan cewa umumi ne da an ga kullu ta zamana umumi ce ba a matsayin umumi ta zo ba ita wannan a cikin hadisin da yake cewa kamatun tijir bahimatu bahimatin jama'a kamar yadda dabba take aihuwar dabba a matsayin ba kaho yace shin kuna ga wani wannan yankewa a jikinta Abu Hurairah kan ta fitratullahi lati fadara an-nas alaiha yace bu si sabani ba malamai a cikin wannan lafazin daga Ma'amar haka hadisin samura cikin ru'ya maharkin annabi sai ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abwaahu yahudanihi aw yunasaranihi a cikin hadisin Abu Raja daga samura ya ce ammar rajulu dawilul ladhi fi rawda fa innahu ibrahim amma mutunan da na wuce cikin daren isra'i yana cikin wani dausayi wannan annabi ibrahim ne wa ammal wulidan amma yaran da muka gani a gehen shi fa kullu mauludin yuladu ala al-fitra duk wani yaron da aka haifa akan fitra to shine a wajen annabi ibrahim kenan kaga wannan hadisi ya nuna ba kowa bane ba ake aihowa akan fitra kin wa qala akharuna wasu suka ce alma'ana fi kulli zalika kana kullu mauludu min bani adam fa huwa yuladu ala fitra abadan ma'ana shi suka ce shine dukkan wanda za a aihwa daga cikin bani adam an aihe shi akan fitra sahihiya lahiyayya wa abwahu yuhkamu lahu bi hukmihima uwayen shi ya mushi hukunci da hukuncin uwayen shi in ya kasance akan fitra ce har sai yayi magana da halshen shi abinda ke nuni akan wannan kullu bani adam yuladu ala al-fitra wa haqul kalamu an yuhlamu muhimmalu ala umumihi haqi ko nazance a dauka shi akan umumin shi cewa a matsayin am yake ai hadisin da yake cewa Abi Hurairah Allahu a'lam bima kanu amilina Abu Salma ya rawaito ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra fitratallahi wa binahuhi al-lays saboda me yasa yake shin hada wannan magana yana son yi bayani akan auladul mushrikin sunan musulmi babu shakku di yaro ya kasance bai kai balaga ba dan musulmai ne wannan babu shakku babu matsala amma wanda ake cikin rikicin diyan kafirai wanda basu balaga ba meye hukuncin su gobe kiyama aljanna za su ko wuta in suka aka ce su tayi aljanna gaba ɗaya su zamana kullu mauludin yuladu alal fitra shi zai zamana hujja akan cewa dukkan diyan su tayi aljanna kuma wannan magana sai ta zamana tana cin karo da wasu nasussuka da dama kuma in aka ce a musu hukuncin su je wuta mas'ala ce mai sarkakiya sosai malamai sun santa wajen tattauna ta tana da abun nan yace fa hazihi alahadith tadullu alfazi alma aljami'u yuladu ala alfitra wannan hadisan suna nuni akan cewa dukkan gabaki daya ana aihuwar yara akan fitra lahiya akan musulunci hadisin abi sa'id fa fihi ibnu jar'an cikin shi akwai ibnu jar'an da ifi ne ba zai ci karo da hadisin da ya kawo umumi ba yace li anna man wuli da mu'minan wa asha alaihi wa mata alaihi wa kadhalika akasuhu akwai wanda za a aihwa a mummuni ya rayi mummuni ya mutu mummuni kuma akwai akasun wannan ya rayi kahuri ya mutu ka ya mun aihe shi kahuri kuma ya mutu a matsayin kahuri akasun wancan yace duka wannan yana koma ne zuwa ga ilimin Allah fa innahu qad yuladu waladu bayna mu'min ana aihwa yaro ne tsakanin mummunai guda biyu musulmai guda biyu kuma Allah kare mu ya kasance ya riga ya a kadara Allah cewa kafuri ne in ya girma Abu Umar yake cewa ibn abdulbar mai littafin abin sharhin muwadda wa gari falafal ulama malamai sun yi sabani akan mi ake nihi da wannan fitara abu ubayd yake cewa ya tambaye muhammad ibn alhasan gami da ma'anar wannan hadisin fama ajabahu bi aksara an qala bi qara mushi komai ba ko amsar da yake cewa hazal qaul min rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan magana manzon allah ce sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa wiladu ala alfitra mi ake nihi da wannan hadisin zai ce mushi magana ce dai ta annabi an yi umarni na asabi da jihad kahin ayi umarni da jihadi ma'ana kaka ƙaryata ta didda fahimtar mu da kai duka ban kai inda zan mu gano mi ake nihin ba ka annahu hada an aljawab kamar yana nihin ya karkace ba zai bashi amsa ba saboda iskalin hadisin ko kuma yana kin kutsawa cikin irin wannan abubuwan yace wannan kahin ayi umarni da jihadi ne cikin akwai hadisi daga aswad daga ibnu sari bayanin wannan kyarara cewa bayan an yi umarni da jihadin ne aka fadu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu qaumun balagu fil qatl ila zurriya innahu laysa maulumiyyan an yi wani yaki wasu sun kashe har yara annabi ya ce me yasa mu wasu suke kashe yara kanana sai ya ce ma min mauludin illa huwa yuladu ala alfitra fa yu'abbar anhu lisanu kaga nan kyarar annabi ya nuna haddiyan kawara an aihe su a cikin musulunci hadisi ne kuma sahihi na basara wa qala abu nu'ay mashhurun sabit hadisi ne mashhur tabbatacce ibn hibban ya huddo cikin sayin shi ma min mauludin yuladu illa ala fitratil islam hatta yu'rab a cikin sahihi ibn hibban ce babu wani abun aihuwa sai an aihe shi akan fitra ta musulunci har ya kai zuwa ga magana abu hatim yake cewa yana nihin fitra allati ya ahaduha ahlus sunna da musulunci suke abun nan inta aka aihi mutane akan ta aisu akhraj al-khalid lokacin da aka halici halutu gaba daya a tsatsan annabi adam suka tabbatar da akan cewa alasu bi rabbukum suka ce bala eh kenan ka ga nan kowa ya tahi akan wannan fitra fa nu sai aka nasaba fitra zuwa ga musulunci a wajen kudurewa akan sabilul mujawara wannan hadisin da tattauna akan shi sosai yana da magana mai yawa yana da magana mai yawa wanda malamai ina tunawa da jimarin karanta sharhin muwaddana al-imam ibn abdul bar rahimahullahu ta'ala sosai abin da ya hada akan wannan masala ya kai a littafi guda akan shi a cikin sharhin muwadda amma duka da ya gama Allah mushi rahama sai yake kawowa dogon bayanin cewa yana daga cikin abubuwa masu iskali kuma Allah madaukin sarki ya kadarta a kasance irin wannan abubuwa suna faruwa dan saboda jarabtawa ga kwakwalwar bayu a ga wanda zai imani da wanda zai abin kuma yayi nuni malamai sun yi nuni rishin kutsa ma kan cikin tattaunawa ɗiyan kahurai ɗiyan mushrikai in sun mutu kamar yadda ahalul fatara wanda suka mutu a jahiliya lokacin fatara kalihi bakin ka shehi alheri dan nasufin suna da cin karo da juna na qur'ani da na hadisi da da ayoyi da hadisai akwai cin karo sosai kan ahalul fatara da ahalul fatara da su yaran na mushrikai duka bugo ɗaya ake musu an je lahira ya za a yi da su su ga su ahalul fatara Allah madaukin sarki ya ce ba zai halaka kowa ba wa ma kunna mu'azibin hatta nabu asr rasul ban mu azabtar da kowa sai mun aiko da manzo su kuma ba aiko musu manzo ba kuma ga hadisin can da annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa su umrul qais suna cikin wuta suna jiyur katabahu finna yana jin wannan kinshi tumbin shi a cikin jahannama kuma ga su ahalul fatara ba aiko da manzon ba bayan Allah aka daukar musu wannan hukunci a ce yan wuta ne dukkan su gaba adalcin Allah da wuya zai kasance haka da su da wannan yaran na mushrikai ta hiyarsu daya to ya kasance wasu sun ta yi kanciya da sukin da yaran gobe kiyama jarraba imtihani Allah zai shirya musu kware kware imtihani wanda ya ci ya wuce aljanna akan cewa shine Allah ya ce musu ga wuta can dukkan ku kuje ku hada duk kuje ku hada wuta wanda suka rihe bakin su kawai su je su hada in sun je sun tsarda ta aljanna ci wanda kuma suka yi taurin kai ce ayo me zan mu kai tai wuta ban mu zuwa mi mukai wanda suke yan fatara da kafuran to amma kuma wannan gurin sai malamai suke cewa sai yana buƙatar nasi a kirkiru abu kamar wannan a ce lahira za a yi wannan abun bakku da nasi ba magana ba ce da za a tunkare kuma lahira gidan sakamako ce ba gidan aiki ba kowa ya tafi inda zai girba aikin shi kuma su a tsaida su a ce ku tsaya ku anan za a yi aikin a muku jarrabawa babu taurin kai Allah gashi ga su zasu mishi taurin kai ce ban mu zuwa babu wanda zai yi wannan ai kuma ya kasance a ce har sai bayan an tahi lahira ne su a musu mu da muka taho nan gurin a duniya irin wannan jaraba ce aka mun ko mu anan gurin aka ce ga wuta nan ku je ku hada diyawa za su ki tahiyya kuma ayi itibarin wannan kan cewa shine ka ci jaraba shiga aljanna ko rishin in aka musu wannan ba a musu adalci ba a karshe dai bayan ya ka dogon bayani sai yake cewa kawai abin da yahi mas'alar rihe baki kawai shi yahi akanta ahalul fatara da auladul mushrikina kawai rihe baki akanta shi yahi dan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yana da wannan wasu sun yi nuni kan raunin shi cewa la yazalu amru hazihi al-umma muwatiyan aw muqariban ma lam yatakallamu fil wildan wal qadr lamarin wannan al-umma ba zai gushe ba ibnu kasir ma ya kawo wannan dogon bayani mai fadi shi ma da ya kai ai dan karamin littafi a tafsirin wannan makun namu azbina ta nabi rasulullahi cikin suratul isra ya kawo shi sosai shi ma yayi bayani kuma ya rihe da wannan hadisin da wannan magana cewa mas'alan na rihe baki shi yahi alheri annabi yake cewa wancan hadisin al'umma ta lamarin su ba zai gushe ba suna cikin daidai ko suna kusa da daidai matukar ba su sa bakin su ba cikin yara kanana mimako masa zata kasance da ma kuma sha'anin kadara duka abubuwa ne kenan wanda ko da hadisin da magana akan shi abubuwa ne wanda ba a sa baki a cikin su ba ruwanka da sha'anin kadara haka nan wanda suke ahalul fatara da wanda suke a suke cikin abin nan yaran mushrikai ka tsaya kai ta bata alƙalamin ka da rubutun ka akan makomansu kai kai ta kanka in aka je kiyama ka gani ya za a yi da su amma a nan gurin ka kare rayuwa ka kan binciken ya za a yi da wannan in an ta yi kiyama in an je ya za a yi da su wannan bata shahe ka ba kawai kai harka gaban kai ka nemi tsira in ka tsira ka ga mi za a yi da su yasa har ƙarshen sharhin duka Allah mishi rahama yana bayani ne akan abin nan yace wa fi hadisi ibn sayyad a cikin hadisin ibn sayyad min al-fiqh abinda ke cikin shi na fiqhu jawaz tajassus ya halitta akan wa ayi tajassusi bincike ganin kwaf ga wanda ake jin tsoron fasadin shi cikin addini da duniya hadisin ibn sayyad mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akai yaji yake abin nan labayji mi ibn sayyad yake cewa kuma miye lamarin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana labiyawa inda aka ce hamma ayye shi ta gani tace mishi ga Muhammad nan yazo to a nan gurin akwai aikin yan sanda cewa ya halittan ana zargin wani abu aje ayi bincike ayi tajassusi ba haka ba kawai ba abin nan ba aikin ka ba ba ji ba gani ka rika bincike da tajassusi gidajen mutane ko suna aikin saban Allah wannan Allah bai azama ka ba amma in ya zama da bincike ne ana tunanin cewa wannan gidan ko da yan kwaya ko ana wani aiki na asha ayi bincike shi ma wanda ta shafa ba kai ba wanda bata shahe ka ba kawai ka bincika dan ka yada ka ce ai wannan nan kaza yake ba irin wannan ba wanda za a dau mataki annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana nuna halaccin aikin bincike da tajassusi a gurin maslaha wa hadhal hadisi yubayyinu wannan hadisin yana bayyana cewa wala tajassasu laysa alal umumi ba amu bane ka ku yi tajassusi ba a ko ina ba a wani gurin dole wajibi ma yake kama ayi tajassusi wa innamal murad bihi an at-tajassusi ala man lam yakhsha al-qadha fi ad-din abinda ake nihi bincike irin wannan wanda bai jin tsoron a soki addinin shi ake ma walam yadrumul gil bai boye bakin ciki da kyashi ga musulmi ba ya boye mun munan ayyuka to fa hadha allazi turja lahu tauba to wannan shi ake jin kai bai boye keta ba da hasada da kyashin musulmai to wannan shi ake kyautata ma zaton cewa zai tuba amma wanda ya hudda gaba shi kyararrabu da musulmai wannan ba zancan a ce ka a mishi tajassusi amma wanda ake jin tsoron sha'anin shi fitinar da musulmai kamar sai ibnu sayyad da su ka abun al-ashraf da makamantansu wanda yana neman maya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kisan gilla to wannan ire-iren su da ibnu sayyad yace faja'ijun atazassusu alai da shi da makamantansu ya halitta ayi tajassusi akan su inda a ce ala sabilil misal duniyar yau yadda kahurai suke ta abin nan a ce manyan kasashe na musulmai suna da karhin da zai su yi ma Isra'ila leken asiri sai a ce ya halitta amma haka kawai su rika ma yan uwansu da junansu leken asiri wannan haramun ne wata kasa ta rika ma wata su kafiran tsakanin su suna yi amma a ce musu kasan musulmai ko ta rika ma kasan musulmai ko wani musulmi ya rika ma musulmi haka nan kawai ba wani dalili ba wani aikin bincike da ake wannan haramun wa imarul hiliyati fi amma kuma kafirai dan saboda rishin sanin alqibla ba su da manufa suna wahalar da kansu junansu ga junansu da kake ga suna dasawa wanda suke tare ma kasashen guda bakwai ko guda takwas wanda suke mafi tattalin arziki kowa ba tashin hankalin da yake tada masa hankali sama da leken asiri. Kowa yana ta kokarin leken asirin dan uwan shi ga me yake ciki. Me yake ciki wannan kade kudin da suke kashiya ba na wasa bane akan leken asiri da kare shi da kuma kai kana son kama wani kuma kana kare ta ka kasa ka maka leken asiri wannan kade azaba ce da Allah ya ga masu junan su ga juna suke tai kullun suna cikin yace wa imalul hayati fi amrihi izafu khushiya wa qad tarajama lahu fil jibhar al-imam al-bukhari ya qalla babi a karkashin wannan hadisin ya kawo wajen halaccin yin wayo da dubara da kuma kauce ma wanda ake jin tsoron fitina shi kuma a cikin wannan hadisin na ibn sayyad mun fahimci cewa shugaba ya kamata abin da ya shahi lamarin addini ya zage damtsan shi ya tashi ya ji shi yasa kanshi yayi da kanshi akan masalahohi na musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam nan bayyana wanda zai tura ya ce ku binciko mana aji ya ne lamarin shi kuma na sata ji amma ya tashi da kanshi yaje saboda sha'anin addini ne bai bari bai ce wani ya mushi ko da shi yana da matsayi wannan da za a tura a cikin shi kuma hadisin akwai cewa a himmantu da sha'anin yara kanana kuma ayi bincike akan su saboda kar su kai zuwa ga banna kamar yadda ibn sayyad annabi yana bincike ne kar a bar shi zuwa ga bai zame ma al'umma fitina da ka ga wani yaro ko danka ko dan wani ne kai iya kokari da za a tsamo shi a cikin mugun yanayi a gaba zai in ya baci ba uban kade ko uwa ya bacin ma ba al'umma ce duka ya bacin ma in sace sace da ɗan hashi ya koma al'umma nawa zai cutar wa fihi a ciki kuma akwai cewa ya halitta ayi bincike ga wanda ake tuhumar su duk wani abin da yake na zub da jini ne ayi bincike na kokofa a samu tabbas wa fihi kuma cikin shi akwai cewa annal imam an yusbir wa yafu cewa shugaba yayi hakuri yayi rangwame idan ya ji tsoron wata fitina za ta taso ashhadu annaka nabiyul ummiyin haka ya gaya ma annabi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri ya jure be wannan magana da ya faɗa cancanta kisa ce dan inkarin annabi ta annabi ce amma annabi bai kashe shi ba saboda maslaha wala mai aqibu bai mishi ukuba ba wa fihi a cikin hadisin wannan annal alimi cewa malami da shugaba an yi alimar an yi kallimar kahina yaje ya zamana da dan dabo da boka da irin yan ina da kare yaje da siffar neman me neman magani ne dan saboda a wajensu dan saboda yadda suke yin sharrin su shine yace halitta in ba wannan ba kaga annabi zuwa ya zamana da shi dan dabo ne boka ne a matsayin boka ne shi yaron nan dan karami ake zancan cewa dujar ne annabi har yaje zamana yake tattaunawa da shi kaga bincike ne ya sanya hakikanin sha'anin shi yake to ya halitta wanda zai tashi a matsayin da'i a matsayin malami yaje ya zamana a wajen boka yaje ma da siffar cewa ya ji su mishi kokari ne ya ga yadda suke yin sharrin su ala sabilil ikhtibar dan jarraba su ne da kuma gano aibin su da abin da suke da'awa shi kuma yazo wajen wa'azi ya rushe shi yayi kaba da abubuwan da yake faɗa a bisa basira a bisa hankali yanzu wanda ke karanta asarul battar na wahid abu salam bali Allah musharama sai ka ce shi ma yayi bokancin ne ko menene kamar sai ka ce shi ma yayi tsubbu zai zamana yana bada labarin sihirin kaza ga yadda ake yin shi da kaza suke hada da su yi kaza su yi kaza su yi kaza cikin kwarewa kuma cikin tabbas ya kawo abubuwan wanda in kowane nau'in sihiri guda tara zai gaya maka ga yadda suke yin shi ɗan daban kuma duka ita ce hanya in ka je wajen ɗan ina da kare da wajen boka da wajen malamin tsubbun da ya lalace yake wannan abubuwan in ka je wannan abin kawai aiki da aljanin wannan shi ne babu wani bambanci ba sihirin da ake babu aljani kawai shi ne hanyar ɗaya ce shi yasa akwai wani wanda ake ma yana yin malamin tsubbun ne yana yin wannan sharrin a hada arman wancan a gama wancan da wancan a raba wancan a halaka wancan da ake ma wata ruqiya wanda shi aka je aka yi kokari yayi kokari ya tura ma waccan aljanin ana yin ruqiya da in nuduki yayi magana furici aljanin wa ya turo ka yace wani aka ce malam wani yace a wajen ku yake malam aljanin da bakin shi yace a wajen ku yake malam boka ne boka ne abinda muke sa shi yana yi boka ne kawai yanka muke sa shi yana yanka dabba ta qiya take ya yake yanka kuma in yizo yankawa madadin bismillah yayi uhu ya yanka har yace mun to uhu yanzu cikin dare na yi uhu jama'a ta suka ce kai kadan kadan yayi kadan kadan to suke hoke bada labarin abin da ya faru kan cewa mu kallon da muke mishi boka ne ku kuke kiran shi malam to kaga har aljani ya bashi matsayin shi ba zancan jahilai ne suke ganin shi a malami suna cewa sun tai wajen malami ya musu kokari a cikin wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci wancan dan bayahudi kana gulamin yahudiyin ya khudumu nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu nabi wani dan yaro bayahudi ya kasance yana ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima sai yayi rishin lahiya annabi ya tarro shi yana gaishe shi zuwa karshen hadisin tayi yana cikin wanda muka gani to cikin wannan hadisin akwai cewa ya halitta istikhdamul mushrik kai baraka huri kai bara ne ko tsare maka shago ko ka rika sa shi wani aiki dai a matsayin shi na kafuri kuma wa iyadatu izamar da hamma ka rika gaishe shi kyakkyawan mu'amala in yayi rishin lahiya wa fi husnul ahad kuma akwai kyakkyawan kula ba ya zamana ba a matsayin wani yana kalkashinka da shi da dabba da daya bai yana da lahiya bai da lahiya kai dai aikin ka kasan bai da lahiya ka je ka gaishe shi ka nuna kulaka akan shi ba wai dan yana kaskantacce ba ka doka cewa kawai kai aikin ya gama ka da shi ba ruwanka da lahiyar shi irin na masu gidaje na yanzu wastikhdamu sagir da kuma ayi yaro karami a rika sa shi aiki an ce gulam ne kuma yana ma annabi hidima kuma kahur kuma bujuro musulunci ga yaro ya halitta kuma in aka in ya amsakin ya yayi saboda annabi ya ce alhamdulillah an qazahu minan nar Allah ya tsamo da shi da wuta yake nuni musuluncin shi ya karbu sai babe na abin nan na 80 ne ina ko babe na 80 ne zan shiga wannan cikon karatun satin da ya wuce ne babe na 80 al-Imam al-Bukhari ke cewa babun iza qala al-mushriku inda al-maut la ilaha illa Allah babun dake